signing of peace accord by the gubernatorial candidates of the existing political parties in Adamawa State to ensure free, fair, credible, and violence-free election in the forthcoming general election.
Commissioner Ensandan Jihar Adamawa kenan Mr. Raju Gabriel ke fakaranto wa yan takarar gwamnati da kuma shugabannin jam'iyyar yarjejeniyar ne tabbatar da an gudanar zaɓe cikin tsanaki ba tare da tashin hankali ba.
The signing of the state peace accord with a view to have a free, fair, credible and balanced free election.
Cikin yan takarar da suka rattaba hannu kan wannan yarjejeniya sun mahalar dan takarar gwamnati jam'iyyar SDP injiniya Marcus Gundiri da na APC Muhammadu Bindo Jibril da Malam Nuhu Ribado na jam'iyyar PDP da ke mulki kana ma kuma da dan takarar gwamnati jam'iyyar PDM mai alamar toce Dr. Amin Modibo. To kuma yan takarar ke cewa game da alƙawuran da suka dauka da farko dai ga Malam Nuhu Ribado na jam'iyyar PDP.
Kowa sani akan cewa wannan abu yana da muhimmanci a ƙasa da adama a je kowa yi abinda ya kamata ya yi a bi doka a tsaya ka je ka saki duk wanda yake so mu ga wanda ubangiji Allah ya ba Allah ubangiji ya ba mu zaman lafiya.
Shi ma dan takarar babbar jam'iyyar hamayya ta APC Muhammadu Bindo Jibril ya ma musanta batun cewa su ne 'yan hamayya.
Party APC ba party adawa bane, mu ne za mu kafa gwamnati daga federal har state ɗin nan da yardan Allah.
Da shi kun sa hannu ya kuka je sa hannun
abin da kake son faɗa mu dama mutane Adamawa ba masu tada hankali bane. Ka gane ko? Kuma ba fada a siyasa a yi hankali duk wanda Allah ya bawa shine mai rabo.
Bisa ga dukkan alamu dai yan takarar bakin su ya zo dan tabbatar da cewa ba tashin hankali ba yayin zabukan da ke tafan. Kamar yadda dan takarar SDP injiniya Marcus Gundiri ke cewa
alƙawari rashin tashin hankali a yi zabe a cikin kwanciyar hankali da lumana. Domin mu dukkan mu yan Adamawa ne. Duk wanda Allah ya bashi wannan matsayin shikenan sai za mu yi aikin Adamawa mu salbeji. Al'umma Adamawa su san cewa wannan ba yaki bane, mutane su fito su zaben su amma ba tashin hankali.
An dai rattaba hannun ne akan idanun kwamishinan zabe INEC a jihar Adama Alhaji Baba Abba Yusuf wanda shi ma ya bayyana irin shirye-shiryen da suka yi game da zabukan da ke tafan.
Mun shirya mun kai kayayyaki zuwa local government, mun buɗe mutane kai, mun shirya komai ba abin da ya rage mutane sai dai ran asabar su fita su jefa kudi.
Yanzu in takarar gwamnati sun sa hannu na zaman lafiya
wannan ya tabbatar mana cewa dukkan mu za mu haɗa kai mu yi aiki tare mu yi zaben nan a cikin lamin lafiya wa wanda Allah ya bashi ya bashi wanda bai bashi ba kuma zai yaku.
Kamar Adama a jihar Taraba ma ana ci gaba da shirye-shiryen zaben. Chief David Sabukinte dan takarar gwamnati ne na jam'iyyar SDP ya yi bayanin damarar da suka yi.
In ka duba yanzu hakan nan ba mu da haɗin kai sai na farko ba mu da zaman lafiya. In Allah ya da muka kafa gwamnati za mu haɗa kan mutanenmu Krista da Musulmi su zama abu ɗaya don mu samu mu yi ma jama'a aiki. In Allah ya da haka yi free and fair election results ɗin kowa zai gamsu da shi.
Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.